لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 15 ga watan Sha'ban hijratun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 18 ga watan uku shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. A takaice tambayoyi biyu ne kake da su. Wai tambaya ta farko ɗan uwa yake cewa mutumin da yake karanta Al-Qur'ani kuma tare da cewa bai fahimci ma'anar abinda Al-Qur'ani ya kunsa, wai da shi da mai karanta jarida dudde ne? Wal iyazu billah. Wannan kalima ta yi muni, kuma ba malamin da, in dai malami ne, ba malamin da zai masalta karatun Al-Qur'ani da karanta jarida. Al-Qur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, jarida zance ne wanda yake na bayansa. Karanta Al-Qur'ani ibada ne, karanta jarida in abubuwan da jarida ta kunsa masu kyau ne halaka ne, in kuma ba abubuwa ne marasa kyau haramu ne. Yaya za a kamanta karanta Al-Qur'ani da karanta jarida? Tare da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yake ya karanta Al-Qur'ani da kowane harafi daga cikin harfa na Al-Qur'ani yana da hasana goma, lada goma. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma ya ce la aqulu lakum alif lam mim harf, bazan ce da ku alif lam mim a dunkule a jimrice gaba ɗaya a ce harafi ɗaya ne. Manzon Allah ya ce a'a, walakin la alifu harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Manzon Allah ya ce ku san da cewa alif kin kansa harafi ne, lamun kin kansa harafi ne, mimun kin kansa harafi ne. To dan haka irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke kwata-kwata, ba su dace ba, kuma ba kowa yake irin wannan magana ba sai wanda yake jahili. Tambaya ta biyu ɗan uwa yake cewa wai kamar misali mace mai zaman kanta wadda take shashanci, idan ta tuba za ta yi aure, menene iddarta? Iddarta jini ɗaya take ne, an gane ko? Shi ne ake kira istibra. idan wata ya ketara ta ma'ana ta yi jini guda, aka tabbata kenan mahaifarta ta tsarkaka babu dan wani a ciki, to ya halatta ta yi aure. Shi jini uku na matar da aka saka ne, wadda take yin jini, ita ce iddata ba ta gamawa sai ta yi jini uku. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wal muballaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka saka Ubangiji ta'ala yace su yi jira ga kawunansu, wato tsarki uku, ko kuma ka ce jini uku. Amma duk wanda ta yi shashanci ko take cikin aiki na alfasha, idan ta tuba za ta yi aure jini ɗaya tak ne za ta yi, in ta yi wannan jini ɗaya to ya halatta a ɗaura mata aure. Shi ne iddarta, kuma shi ne ake kira istibra. Na'am. To za mu gani a darasi ne yau insha Allah. Na'am. Wai dangane da as-salatu khairu minan nawm, a kiran sallah na farko ake yin ta ko na biyu? Abin da ya tabbata a sunna, a kiran sallah na farko ake as-salatu khairu minan nawm, kamar yadda hadisi yana cikin sunan Nasa'i, hadisin Abu Mahzura, Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi kiran sallah, da aka zo gabata as-salatu khairu minan nawm, manzo Allah yace masa ij'alha fil adhanil awwal, manzo Allah yace ka sanya wannan kalima a cikin kiran sallah na farko. Hadisi ne sahihi, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin, kuma haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa, yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum fa innahu rajulun a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta aw kama qala. Sai Allah yake cewa lalle shi Bilal wato yana kiran sallah ne a cikin dare. Sai Allah yace ku ci ku sha har akai lokacin da wato Ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah. An gane ku, wannan ana magana ga masu nihin yin azumi, sune manzon Allah yace ku ci ku sha. A wata riwaya yace kada kiran sallar Bilal ya hana ɗayan ku ci ko sha. An gane ku, ga wanda yake nihin azumi, manzon Allah yace sai an kai lokacin da Ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah, sai yace domin makahu ne baya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye, ma'ana al-fajr ya keto. Dan haka kuma ya tabbata Bilal, Allah ya kara masa yadda, shine wanda manzon Allah ya umarce shi cewa ya sanya wannan wato kalima ta as-salatu khairu minan nawm a cikin kiran sallar shi, shi kuma shi yake kiran sallah a farko. Kuma haka idan ka kalli hikimar shar'an ta ita wannan kalima, zaka tabbatar da cewa a kiran sallah na farko shine mahallin ta wanda ya dace da ita. Saboda menene ake ne ci aka yi as-salatu khairu minan naw, sallah ita tafi alkhairi game da bacci, ma'ana ku tashi ku yi sallah shi yafi muku alkhairi game da bacci. To kaga shi ko kiran sallah na Bilal dan a falkar da masu bacci ne, shi kuma kiran sallah na Ibn Ummi Maktum sanar da jama'a ne cewa lokacin asuba ya shiga, sallar asuba ya shiga. Dan haka dai a magana mafi rinjaye, kiran sallah na farko ake as-salatu khairu minan nawm, ba na ƙarshe ba. To ai tunda an yi bayani, ai kuma sai ka fahimta a ƙarƙashin bayanin da aka yi. Tunda an ce maka abinda yake sunna yin ta a kiran sallah na farko, kenan sai ka fahimci cewa a inda ake yin ta saɓanin sunna ne. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna da cikin kitabu Badi'il Khalq, kuma muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na sifar Iblis, wato da rundunarsa. Wanda mun tsaya wato ƙarshen hadisi na Alƙama, shine Alƙama ibn Waqqas, ko kuma Alƙama shine Alƙama ibn Waqqas al-Laythi, da yake faɗa cewa na isa birnin Sham. Wato mutanen Sham sai suka ringa ce mun Abu Darda, Abu Darda, ma'ana suna nuna masa wani wanda yake mai daraja a cikin su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Abu Darda. Kala sai shi Alƙama yake faɗa, yace afikumul ladhi ajarakullahu min ash-shaytani ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, tambayar ku nake jama'a, shin a cikin ku akwai mutumin da Allah ya bashi tsaro da kariya game da shaytani akan halishan Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ba'ana wanda manzon Allah ya tabbatar da cewa Allah ya bashi tsaro da kariya game da shaytani. Shine malam sai yazo da riwaya ta Sulaiman ibn Harb daga Shu'ba daga Mugira, wa qala sai yake fada, sai yace allazi ajarahu Allah ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam, yani Ammar, wato wanda shi Alƙama yake nihi mutumin da Allah ya bashi tsaro da kariya game da shaytani akan halishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato yana nihi Ammar ibn Yasir. An gane ko? Ammar ibn Yasir, ma'ana shine yake tambaya game da shi. Wanda a takaice dai, kamar yadda bayani ya gabata, wannan hadisi malam ya shigo da shi domin nuna mana duk wato ta'addancin Iblis da tsaurin kansa, da yadda Allah ya bashi sulda, ma'ana karfin rinjaya akan wasu daga cikin bayi, to wasu daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya basu tsaro da kariya game da shaytani, kamar yadda a cikin suratul Hijr yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sulqan illa man ittaba'aka minal gawi, ka san da cewa lalle bayina, wannan ubudiyya ce wadda take khassa, ma'ana bayin Allah waɗanda suke nagari Allah ya sanya mu a cikin su. Ubangiji ta'ala ya ce laysa laka alaihim sulqan, ba ka da wani ƙarfi na ɓatarwa a kansu, illa manitta ba aka minal gawina, sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakaku. Amma bayina waɗanda suke nagari, Ubangiji ta'ala ya ce ma Iblis ba yadda za ka iya da su. To Ammar ibn Yasir, Allah ya ƙara masa yadda, yana daga cikin bayin Allah nagari, wanda Allah ya ba su tsaro da kariya game da shaytani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Darasi na yau zamu tashi hadisi na gaba. Hadisi na gaba hadisi ne hadisin wato Abu al-Aswad, wanda yake ba Sa'id ibn Abi Hilal labari daga Urwa ɗan Zubair, shi kuma daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, ita kuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa al-mala'ikatu tatahaddasu fil anani, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sukan zanta da junansu fil anani, wato a cikin girgije. Shine marwaicin yace wal anan al-gamam, abinda ake nihi da kalima ta anan, wato shine girgije. shi lafazin anan a larabci yana daukan ma'ana biyu. Ma'ana ta farko shine gilgije, ma'ana ta biyu iya abin da ya bayyana gare ka kenan inda ganin ka ya hango. An gane ko? Shine ake kira wato anan. In ko ka dawo da fataha wadda take kan ayin, ta dawo ka maida ta kasra kace inan, to ma'ana ta canza. In aka ce inan ita ce ragama, da haka kenan wannan kalima sai ka koma hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma daga Ubangiji mai girma da daukaka. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Ash-shahid yace, ya kai dan Adam, inda zunubanka kai kadai za su kai anana samai, girgije na sama a yawa, Ubangiji ta'ala yace idan ka roki ni gafara zan gafarta maka. Ko kuma anana sama'i iya abin da ya bayyana na ganin ka gaba sama, a ce tun daga duran ƙasa lodin zunubin ka ne kai kadai har izuwa inda ganin ka ya hango gaba sama. Ubangiji ta'ala yace in dai ka roke ni gafara zan gafarta maka. To a takeice dai anan da yace al mala'ikatu tatahaddasu fil anani, mala'ikun Allah sukan zanta da juna a cikin gilgije. Wal anan sai yace bil amri alladhi yakunu fil ardi, game da lamarin da zai wakana a ban kasa, wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi. Fatastami'u shayatinu lil kalima, wannan kalima da mala'ikun Allah suke zantawa, wato shaydanu sai su ringa kokarin satar jin wannan kalima, su ji menene mala'iku suke ba junansu labari game da abinda Allah ya yi musu wahayi na lamarin da zai wakana a ban kasa. Su shaydanu sai su ringa famar yaya za a yi su saci wannan kalima. Maza Allah yake faɗa, fataqarruha fi uzunil kahin, wato shaydanu idan sun saci wannan kalima daga gun mala'iku, wato sai su yi maza, wato su kura ta a cikin kunnan boka, kama tukarrul qarura, yadda ake kura abu a cikin kwalba. An gane ko? Shine ma'anar kenan takarru ana, ma'ana sai su kura wannan kalima a cikin kunnan boka, yadda ake kura abu fil qarura a cikin kwalba. Kaza yin ana son a dura abu a cikin kwalba a hankali ake dan kar ya zube, to haka shaydanu suke dura wannan kalima da suka sato daga gun mala'iku ta abinda Allah ya yi wahayi na lamarin da zai wakana a ban kasa, sai su dura masa a kunnansa. Fa yaziduna ma'aha mi'ata kizba, maza Allah ya ce sai su wato dada kariya dari tare da wannan gaskiya daya daya gaba ɗaya, sai su tura a kunnan boka. Shi yasa a wani a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa in kun ji boka ya dace game da abin da ya faɗa, to daga cikin wannan kalima ce wadda aka sato, shaydanu suka sato daga gun mala'iku. To amma kafin yayi gaskiya ɗaya ƙarya nawa yake yi? Ta wuce lissafi. Gaskiya ce fa ɗaya ɗaya, amma kafin su jefa a kunnansa sai sun hada ƙarya dari. To dan haka a takaice, in aka ce alkahin a Hausa shine ake cewa boka, ma'ana wanda yake bada labari game da lamarin da zai wakana, ya ringa bada labari na gaibu. Kuma galibin boka yana tare da shaydani. An gane ku? Galibin boka to yana da shaydanu waɗanda wato suke masa hidima, suke kai kawo. To wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana yana daga cikin sifar shaytani shine kokarin sato abinda Allah subhanahu wataala yake yi na wahayi ga mala'iku sai ya jefa a kunnan masoyansa sune bokaye ba dan komai ba ko domin kokarin batar da al'umma shi yasa ai kwata-kwata zuwa gun boka wato ya haramta a musulunci kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya je wurin dan diba manzo Allah yace sallah ta kwana 40 ba a karba an gane ku duk wanda ya je gun dan diba ya tambaye shi manzo Allah yace sallah ta kwana 40 ba a karba in ko ya gaskata wato dan diba to ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ne sahihi a cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud dama makaryata ne boka makaryaci ne in aka ce boka duk wanda yake kokarin bada labarin abinda zai wakana nan gaba sunan shi boka alayhi billahi sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa at-tafa'u minash shaytani hamma manzon Allah yace daga shaytani ne an gane ko daga shaytani ne sai yace fa idza tasa'aba ahadukum idan dayan ku yayi hamma manzon Allah yace falyaruddahu mastata'a yayi kokarin mayar da ita iya gulgulan ikonsa idan ka ji hamma ta zo maka manzon Allah yace kai iya kokarin yadda zaka maida ta saboda shaytani ne yake kokarin jefa ma bawa kasala da kiyuya wannan ita kuma dama hamma ta wanda yake gajiyayye ne makiyuyaci wanda yake kasalantacce sai yace fa inna ahadakum domin dayan ku idza qala ha idan ya yage baki yana hamma manzo Allah yace bahi ka shaytani shaytani sai ringa yi masa dariya ma'ana gurin sa ya cika ya san dai inda aka jima ana yi mutun ya shin hudu sai bacci gani ko to shi kullun abin da yake so ya kasalantar da bawa game da ayyuka waɗanda za su amfane shi ayyuka na alkhairi to shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu cewa idan dayan mu zai na hamma manzon Allah yace yayi kokari zai yi hamma yayi kokarin yadda zai maida ta kenan kai kokari ka gumtse ta ka maida ta in har ya kama dole sai ka wannan to kar ka yage bakin kamar yadda a wata riwaya manzon Allah yace fali yasuddafa mutun ya tushe bakin shi sai kai kokari ka juke bakin ka toshe kar ka yage baki haka shine yace idza qala ha idan mutun yace ha ya bude baki wanda ha kalima ce arabiya an gane ko yanzu misali aka hausantar da ita idan zaka sama yaro a baki me ake ce masa sai a ce masa ha ma'ana bude bakin ka shine yace idza qala ha idan wato mutun ya bude baki yana hamma fahika shaytan wato shaytani sai ya kilkile da dariya ma'ana gurin sa ya cika to duk wanda yake hamma karshen sa bacci ne daman alama ce ta kasala da kiyuya to dan haka kuma wannan shine iya abin da ya tabbata a sunna idan mutun zai yi hamma yayi kokarin maida ta in har ta kama to kar mutun ya yage bakin sa ya sa hannun shi ya rufe bakin kar ya yage baki domin kar shaytani ya yi masa dariya wanda wannan yana nuna mana yana daga cikin sifar shaytani kokarin yadda zai janyo kasala da kiyuya a jikin dan adam dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tafa'u minash shaytan ita hamma wato daga shaytani ne ma'ana shine yake sabbaba ta a jikin bawa sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lamma kana yawmu uhud yayin da ranar yakin uhud ta kasance huzimal mushrikuna wato sai aka tarwatsa mushrikai wannan a farkon yaki kenan aka ragalgaza su wal iyazu billahi suka karaya suka fita da gudu wanda kasancewar amma daga baya lamari sai ya canza ba komai bai yasa lamari ya canza illa saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da aka fito filin Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin rundunarsa ya zabi mutum 40 waɗanda suke ƙwararru waɗanda suka gwanince a wajen halbin kibiya manzon Allah ya jira su akan wani dutse har yau dutsen ana kiran shi da suna Jabalur Rumah manzon Allah ya ce ku tsare bayan mu idan makiya sun tinkaro manzon Allah ya ce ku yi ta yi musu tsatsafa ku yi ta yi musu ruwan kibiya wannan guda na ajiye kuma manzon Allah ya ce kar ku gushi sawa'an mu muke da galaba akan makiyan mu ko su suke da galaba akan mu manzon Allah ya ce kar ku gushi a wata riwaya ya ce kai ko da kun ga wasu abubuwa tamkar tsuntsaye daga sama suna warce mu manzon Allah ya ce wannan guda na ajiye ku kar ku gusa waɗannan sahabbai manzon Allah sai ya shugabantar da Abdullahi ibn Jubair cewa shine shugabansu shi musulunci addini ne na tsari duk lokacin da aka ware wata tawaga to sai a ayyana wane shine shugaba kar ku sake ku yi gaban kanku ku yi wani abu sai da umarninsa manzon Allah ya shugabantar da Abdullahi ibn Jubair to lokacin da aka fara gwabzawa tsakanin mu'minai da kafirai waɗannan mahalba suka ringa ruwan kibiya ga mushrikai gabaɗaya mushrikai suka tarwatse suka ringa zubar da duk abin da suka zo da shi mu'minai suka sa su gaba da sara suke saransu an karya su sun fita da gudu an sayo su gaba to wasu sai suka fara kwasar ganima daga cikin mu'minai ana kwasar ganima su waɗanda suke kan dutse mahalba da suka ga an karya mushrikai sun fita da gudu sun zubar da kaya ƴan uwansu suna kwasar ganima suka ce to ai mu ma bari mu sauko mu taya su tattara wannan ganima Abdullahi ibn Jubair yace kar ku manta wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa fa kar mu gushe wannan gu suka ce a mu sauka zamu yi mu taya ƴan uwan mu tattara ganima suka sauko saukowar da suke Khalid ibn al-Walid a lokacin nan shine kumandan kin yaki na kafiran Qurayshawa sai ya zagayo ta bayan dutse waɗannan waɗanda suka rage akan dutse na mahalba da shugaban nasu gaba ɗaya ya gama da su kuma sai aka sayo mu'minai gaba wal iyazu billahi aka ringa fatattakar musulmi aka ringa fatattakar su wanda a ran nan sai da aka kashe mutum 70 daga cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 70 waɗanda suka samu rauni ba sa lissabuwa hatta da shi shugaban tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fasa masa kai an karya masa haƙura na gaba jini yana zuba to amma sababin abin da ya janyo ma mu'minai wannan bala'i da musiba shine saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Ali Imran wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi idhni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين idh tus'iduna wa la tad'una ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. To shine kuma a can gaba cikin sura Ubangiji ta'ala yace awalamma asabatukum musiba kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Ubangiji ta'ala ya ba su amsa yace kul huwa min indi anfusikum, yace awalamma asabatukum musiba kada asabtum mithlaiha. Yayin da musiba ta same ku shine aka kashe mutum 70 daga cikin ku, aka raunata wasu a yakin Uhud, wanda ku kun samu linkin ta a yakin Badar, domin a cikin kafiran Makka kun kashe 70 kuma kun riba ce 70. Kultum anna hadha, sai kuka ringa fada kuka ringa cewa wai ta ina wannan bala'i da musiba yazo mana. Ubangiji ta'ala yace kul huwa min indi anfusikum, ce da su ku ne kuka janyo ma kanku, domin kun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama Allah yayi kashidi da barazana duk wanda yake saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan biye, ko wata fitina ta same shi tun yana raye ko kuma azaba mu a guciyar dade, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fali hazaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali. To shine a lokacin da aka karye mushrikai, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa anan a ranar yakin Uhud, fasaha Iblis, wato Iblis sai yayi kururuwa a cikin jama'a ya ringa cewa ai ibadallah, ya ku bayin Allah, ukhrakum bayanku bayanku, ya ringa faɗa ho ga mu'mina, domin an rikice an ya mutse, mi za a yi faraja'atu ulahum, farkon mu'minai waɗanda suke na gaban kawai sai suka juyo. Fajtaladat hiya wa ukhrahum, sunan farkon da na ƙarshen kawai sai suka ringa cin juna, musulmi suka ringa saran junansu, tunda sun yi gaba da gudu shi shaydani kawai sai ya kururuwa sai ya ce bayan ku, wanda daman kalima ce a fagen daga ake yin ta, ake cewa ukhrakum ko a ce ukhra, kuma ana ita kanka bayanka, kenan duk wanda aka ce masa bayanka kenan waiwayowa, za kana waiwayowa wanda ka gani a bayanka kenan za ka yi kokarin kai masa dauki. To haka aka yi da shi Iblis, yayi wannan kururuwa lokacin nan mu'minai sun dima wuce, na gaban da yayi kururuwa sai suka juyo, kawai na bayan kuma a ce yan uwansu ne, kawai sai suka ringa fada da juna, suka ringa saran juna. Shine yace fajtaladat, lafazin fajtaladat an ciro shi ne daga almujalada, almujalada shine saran juna da takobi. Shine yace fajtaladat hiya, kenan ita jama'ar ta hurku sai suka ringa saran junan su, wa ukrahum da na ƙarshen sai suka ringa saran juna. Fanabara Huzaifa, Huzaifa Allah ya kara masa yadda da ya diba, fa iza huwa bi abihi al-yaman, sai ga maka baban shi Yaman, baban shi Yaman da shi da Utba ibn Mas'ud, Utba ibn Mas'ud ya kai masa dauki. Fa qala, sai shi Huzaifa ya ringa cewa ai ibadallah, abi abi, ya ringa cewa ya ku bayin Allah, mahaifina ne wannan, wannan mahaifina ne, kenan shi ya fahimci cewa a yanzu mu'minai ne suke cin junansu. Ina, sai yace fa wallahi ma hatajazu, yace rantsuwa nake da Allah, Aisha tace ma hatajazu, wallahi ba su kame ba, suka daina saran juna, hatta qataluhu, sai da suka kashe Yaman baban Huzaifa. Wanda ya kashe shi kuwa shine Utba ibn Mas'ud, dan uwan Abdullahi dan Mas'ud, wanda shi al-Yaman baban Huzaifa da wani sahabi ana kiran shi Sabit ibn Waqash, dattawa ne wanda da aka fito yakin Uhud manzon Allah sai ya bar su, yace ku tsaya ku kula da mata da kankanan yara a fagen daga, manzon Allah ya tsaida su ana. To su kuma bayan an tsaida su, da suka ga ana gwamzawa lamari ya rikice, su ma sai suka tashi suka dau makami domin su ma neman shahada suke sai suka shiga shi wancan Sabit ibn Waqash wasu daga cikin kafirai suka kashe shi shi kuma wannan shi al-Yaman baban Huzaifa Utba ibn Mas'ud shi ya kashe shi alhali bai san da cewa mu'min me yasa saboda su basu san da su ba a lokacin horkon yaki domin su an riga an bar su a can cikin wannan suna tsaron mata da kankanan yara shine yace fa wallahi yace rantsuwa nake da Allah mahatajarzu basu kame ba gaba game da wato saran junan su hatta kataluhu sai da suka kashe al-Yaman faqala Huzaifa Huzaifa Allah ya kara masa yadda lokacin da yake tabbatar musu yace mahaifina ne fa suka ce masa wallahi ba mu san da shi ba mu san shi ne ba sai ya gasgata su akan abin da suka faɗa masa sai ya ce ghafarallahu lakum Allah ya gafarta muku kuskuren da kuka yi Allah ya gafarta muku kuskuren da kuka yi Urwa ibn Zubair yake cewa fa ma zalat fi Huzaifatu minhu baqiyatu khairin hatta lahika billah yace wallahi alkhairi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da Huzaifa ibn al-Yaman yace wallahi bai gushe ba har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da ubangijinsa ma'ana yana kaunar Huzaifa domin a lokacin nan bayan an gama yaki manzon Allah yace shi zai biya diyya ta Huzaifa ta mahaifin Huzaifa al-Yaman shi Huzaifa ya tashi yace ya rasulullahi na yafi to wannan abu da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙara so da kauna game da Huzaifa ya zamanto Huzaifa yana da matsayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai lokacin da ya hadu da Ubangiji subhanahu wataala to wannan hadisi malam ya zo da shi domin wannan yana daga cikin sharri na shaytani kaga shine yayi kururuwa ya sa ya hada mu'minai suka ringa cin juna a ranar yakin Uhud bayan daman shi yayi kururuwa ya ringa cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lamarin ya kawo dimuwa a cikin jama'a ta musulmi sanan hadisi na gaba hadithin Masruq ibn al-Ajda Allah ya ji kansa yake fada qalat Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yadda ta fada sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama anil tifati ar-rajuli fi as-sala tace na tambayi manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama game da waiwaye da mutun yake a cikin sallah menene matsayinsa menene hukuncin shi menene sababin abin da yake sa mutun yana sallah kuma ya ringa waiwaye fa kana sai manzon Allah ya fada waqti la sun yahtalisu shaytanu min salati ahadikum manzon Allah yace waiwaye wato sani ne da shaytani yake yi ma dayan ku wato game da sallar shi idan aka ce ikhtilas wato shine ka ce warce ko kuma ka ce sani an gane ko shine ake kira khulsa yankan aljihu sani kenan baka tantance ba a zare maka abin da yake tare da kai na dukiya to ladan sallar mutun ne shaytani yake kokarin ya sani ya rage maka ya tauye maka wani abu wanda shi mai sallah ganawa ce yake da Ubangiji subhanahu wataala dan haka lokacin da ka fuskanci alƙibla ka kabbara sallah ka tabbata Ubangiji mai girma da daukaka shine yake fuskantar ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa walillahi al-masalul a'la yanzu misali kana ganawa da wani babban mutum ai zaka samu nutsuwa maganar abinda kuke fada kuke tattaunawa gaba zaka bashi har sai an kai lokacin da ganawar ku ta gaba waye da wannan duka ba naka bane to ina ga lokacin da kake tsaye gaba ga Ubangiji mai girma da daukaka to dan haka shaytani ne yake kokarin ya sa bawa ya dan waiwaya idan ka waiwaya to ya tauye ma wani abu daga cikin sallarka shine yace waqti lasu wato sane ne yahtalisu shaytanu min salati ahadikum da yake sanewa daga cikin sallar ɗayan ku ma'ana yana tauye masa wani abu na lada wanda wannan ita ma sifa ce daga cikin sifofin Iblis. An gane ko Iblis muqtalis ne, kokari yake kullun yadda zai sa nema bawa ya warce masa wani abu daga cikin ibadarsa. Sannan hadisi na gaba, hadisin Yahya ibn Abi Kasir yake fada cewa Abdullahi ibn Abi Qatada daga mahaifinsa shine Abu Qatada al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ar-ru'yas salihatu minallahi, ar-ru'yas salihatu minallahi, wato kikkiawan mafarki manzon Allah yace daga Allah, ma'ana ni'ima ce, kyauta ce ta Allah, daga Allah subhanahu wa ta'ala da yake ma bayinsa. Saboda daman ya gabata shi kyakkyawan mafarki, kamar yadda ya gabata a darasin mu na sunan Tirmidhi, albishir ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba bayinsa. An gane ko, kamar yadda sahabinsa ko sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadarsa, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, a fadarsa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya. Ya tambaye manzon Allah game da wannan ma'anar wannan aya, lahumul bushra fil hayatid dunya, manzon Allah sai ya ce hiya ru'yas salihah yaraha almu'min aw tura lahu, kyakkyawan mafarki da mumini yake yi ko kuma ai masa shine albishir din da Allah yake ba bawa mumini tun yana rayi masoyinsa. To shine anan yace ar-ru'yas salihatu, kyakkyawan mafarki minallahi, daga Allah subhanahu wataala. Dan haka mumini idan yayi kyakkyawan mafarki, wajibi ne akan sa ya gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya masa, kuma kar ya ba kowa labari sai masoyinsa. Dan kana iya fada ma wani ya gune maka yayi maka hasada, kamar yadda mahaifin Annabi Yusuf ya fada da yace masa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin, sai yace qala ya bunayya la taqsus ru'yaka, ru'yataka, yake cewa qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika faykidu laka kayda, yace ya kai dana yace karka bada labarin wannan mafalki naka ga ƴan uwanka, dan ina jin tsoron su kulla ma makirci domin akwai gunewa da hasada tsakaninka da su. To shi yasa kyakkyawan mafalki ba kowa ake fada ma ba, sai wanda yake masuri. Sai yace wal hulum minash shaytani, manzo Allah yace shi ko al hulum, wato yana daga shaytani, kinin mugun mafalki. Sai yace fa iza halama ahadukum huluman, idan dayan ku yayi wato wani mafalki ya kafuhu, yana jin tsoron abin da yayi na mafalkin, ya tada ma hankali ya firgitar da kai, manzo Allah yace fal yabsuq an yasarihi, mutun yayi tofi a hagun kinsa, kamar yadda yake cikin wata riwaya sau uku mutun zai yi tohin. An gane ko, a wata riwaya yace falyanfus, a wata riwaya falyatul, a wannan riwaya yace falyabsu, dukkan ma'anar da yace in aka ce albasku shine tofi amma miyo baya fita kuma shine annafas, mutun zai yi tofi a hagun kinsa amma sau uku. Waliyata'awwad billahi min sharriha, kuma ya nemi tsari da kariya da Allah subhanahu wata'ala game da sharrin mafalkin da yake, shi ma isti'aza kin sau uku zakai, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Manzo Allah yace fa inna halata duru, wannan mummunan mafalki da yayi manzo Allah yace ba zai cutar da shi ba. Wannan ita ce ka'ida, idan mutun yayi mummunan mafalki, hankalin mutun ya tashi ya firgita, abu na farko in kana cikin baccin baka gama ba, to hakarkarin da kai mafalkin sai ka canza shi. In kana kwanci akan hakarkari na dama kai mummunan mafalki, to sai ka canza kwanci sai ka yi riran, domin kwanci riran halaka ne, kwanci a hakarkari na dama wannan sunna ne. In ku akan hakarkari na hagun daman kai mafalkin, to sai ka canza ka koma hakarkari na dama ko kuma ka yi riran, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Abu na biyu kenan, lokacin da kai wannan mummunan mafalki ka zabura, to sai kai tofi a hagunkinka sau uku kana tuk tuk sai kai sau uku kana mai fadar a'udzu billahi minash shaitanir rajim sannan kuma abu na uku wannan mafaliki karka ba wani labari shi kamar yadda yazo a wata riwaya manzo Allah yace karka fada ma kowa shi wannan mummunan mafaliki da kai to in ka kiyaye waɗannan ka'idodi manzo Allah yace wannan mummunan mafaliki da kai ba zai cutar da kai ba shine yace fa innaha lalle wannan mummunan mafaliki manzo Allah yace la tadurruhu ba za ta cutar da shi ba dan haka wannan yana nuna mana yana daga cikin sifar iblis wato shine mummunan mafaliki da bawa yake wannan duka aiki ne wanda yake na shaytani sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra manzon Allah yace duk wanda yayi wannan zikiri sau 100 a cikin yini yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 manzon Allah yace kanat lahu adla ashir riqabi wannan zikiri da yayi sau 100 manzon Allah yace ya zame masa daidai yake da yantar da bayi 10 tamkar mutun ya yantar da bayi 10 wanda yanta bawa ibada ce wadda take mai girman lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma sababi ne na ketare siradi a gobe kiyama kamar yadda Allah ya faɗa falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba to dan haka in mutun yayi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 ayini manzon Allah yace wannan zikiri da yayi daidai da yantar da bayi 10 yake a gun Allah subhanahu wa ta'ala ba an tsaya nan ba manzon Allah yace kuma wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta masa hasana 100 an gane kuma malamai sukan fassara hasana da cewa lada alada 100 wannan dan a fahimta ne ayi gaugawar fahimta amma Allah kadai ya san gulgudan hasana ke za a rubuta masa lada 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayya kuma za a shafe masa zunubi 100 wa kanat lahu hirzan min shaytani yawmahu zalika hatta yunsiya manzo Allah yace kuma wannan zikiri da yayi ya zame masa garkuwa da shamaki game da shaytani tsawon wannan yini tun safiya manzo Allah yace sai ya kai yamma walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi kuma a wannan yini babu wani bawa da zai zo ma Allah subhanahu wataala da sama da abinda shi yazo da shi illa ahadun amila aksara min zalik sai dai wanda ya aikata sama da wannan to dan haka ita wannan tana daga cikin zikirin safe da yamma da safe mutun yayi 100 da yamma ya mutun yayi 100 domin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan kai da safe ta zame ma garkuwa da shamaki tsakaninka da shaytani har sai an kai yamma da yamma in kai kuma ta zame ma garkuwa tsakaninka da shaytani har sai an waye gari wanda wannan kuma yana shine karshen adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba badawa a cikin dukkan wani zikiri da duk wata addu'a manzo Allah bai taba bada adadin da ya wuce 100 ba an gane ku bai taba bada adadin da ya wuce 100 wannan shine karshen adadin da manzo Allah ya bada kai 100 da safe kai 100 da yamma amma duk wanda zai baka wata addu'a ko wani wannan yace je ka dubu kaza za ka yi ko dubu 600 da ko dubu 400 haka dai da safi za ka ko dubu 12 za ka yi ko dubu 70 wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ibada ce ba wanda ya isa ya ba ibada adadi in banda Allah ko manzon shi duk addu'ar da ta tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ta adadi ba to wannan kayi ta kofa bude iya abinda zaka yi in zaka iya yin miliyan a zama dai wannan ba a hana ka ba amma duk abinda Allah bai kayyade shi bai bashi adadi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wani bai isa bai bashi adadi dan haka an gane ko da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hadisin al-Agar ibn Yasar al-Muzani manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra yace ya ku jama'a ku tuba zuwa ga ubangijinku ku roke shi gafara yace ni ma ina tuba sau 100 a yini to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sau 100 shi da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri kenan mu muka fi cancanta mu yawaita to shine anan kenan malam yazo da wannan hadisi domin wannan addu'a wato garkuwa ce tsakanin bawa da shaytani kuma bayan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bayan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata ga yaladan yan tabawa goma ga shafe ma ga lada 100 ko mu ce hasana 100 ga shafe ma bawa zinubi 100 kuma ga ya bugo da kari ta zame maka garkuwa tsakaninka da shaytani har sai an kai yamma kuma a yinin babu wani wanda zai zo ma Allah da fiye da abin da ka zo da shi sai dai wanda ya dora akan abin da kai kenan dan haka in kai wannan 100 ta safe kai 100 ta yamma to ka dazunci wannan zikiri kuma wannan shine fiyayyen zikiri a cikin dukkan zikiri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yana fada yana cewa khairud du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah yace fiyayyar addu'a ita ce addu'a ta rana arafa fiyayyen abin da ni na fada annabawan da ke gabani na suka fada manzon Allah sai yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan hadisi na gaba hadisin wato Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya ji kansa yake bada labarin lalle mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas yake bashi labarin cewa wani lokaci muna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'azana Umaru radiyallahu anhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mu izinin shiga wanda daman ladabi ne daga cikin ladubba na addini duk gidan da ba naka ba ko mun kusacinka da mai gidan ko mun amanar amincewa da take tsakaninka da shi da yarda da take tsakaninka da shi bai ya halatta ka kusa ka shiga gidan da ba naka ba tare da ka nemi izini ba farko in kai sallama aka karbi sallama sai ka nemi izinin shiga in an baka izinin shiga ka shiga in ba baka izini ya so ka shiga sha'aninka ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha gaya dai Umar matsayin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da yazo tsayayya kofa ya nemi izini shine Sa'di yake fada yake cewa wa inda hu nisa'u min quraish a lokacin nan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mata daga cikin quraishawa yukallimnahu wayastakthirnahu wato suna tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yawaita masa zance aliyatan aswatuhunna muryoyinsu sun daukaka sai kugawa suke ka san su yan uwa mata in suka samu ri ba su iya ba an ba su izini suna ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su daukaka murya suke shine yace yukallimnahu suna tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayastakthirnahu suna yawaita masa fada aliyatan aswatuhunna muryoyinsu halin sun daukaka sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falammas ta'azana Umaru lokacin da suka ji Umar ne ya nemi izinin shigowa. An gane ko shi wanda dan aikin da aka aika aka ce masa ya Rasulullahi Umar ne yake neman izinin shigowa. Suka ji wane ne yake neman shigowa kuma sai suka tashi. Ya buta dirnal hijaba, kowace daga cikin su neman boyewa take. Kuma ya buta dirnal hijaba, suka ringa neman inda za su boye. Fa azina lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba Umar izinin shigowa cewa ya shigo. Umar yana shigowa wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya bahar, sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta dariya. Fa qala Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya ce abahakallahu sinnaka ya Rasulullah. Ya ce ya manzan Allah, Allah ya sanya haƙuranka dariya. Ka sanya ta dariya ba komai yake janyo ta illa farin ciki da murna. Gane ku, in kaga mutum yana dariya to yana cikin farin ciki ne da murya. Shine ya ce abhakallahu sinnaka ya Rasulullah, ma'ana Allah ya sanya haƙuranka dariya ya manzan Allah, ma'ana Allah ya ƙara ma farin ciki. Kala sai manzan Allah ya faɗa, sai ya ce ajibtu min ha'ula illa'i kunna indi. Manzan Allah ya ce ya Umar, ya ce mamaki nake game da waɗannan mata da suke wajena ɗazu. Manzan Allah ya ce mamakinsu nake. Falamma sami'ina sautaka, lokacin da suka ji muryarka, ibta darnal hijaba, suka ringa rigayen ɓoyewa, kowace ɓoya take nema. Manzon Allah yake ba Umar labari abin sababin abin da ya sa shi dariya. Kala Umar, Umar sai ya ce fa anta ya Rasulullahi kunta a haƙa an ya habna. Ya ce ya Rasulullahi, kai ya fi cancanta a ce sun ji tsoro sun ga kwarjininka ba ni ba. An gane ko? Shi ne ya ce kai ya dace a ce sun ji tsoro ba ni ba. Sun maƙala, sannan sai Umar ya faɗa, sai ya ce ai aduwati anfusihinna, ya ce ya ku maƙiyan kawunan ku, ai wannan adatun nidaci, adatun nidaci, an gane ku daidai take da ya, kamar ya ce ya aduwati anfusihinna, ya ku maƙiyan kawunan ku, su matan ne yake kira. Ya ce a tahabna ni wala tahabna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu ni za ku ringa jin tsoro, ba kwa jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kullana na'am, sai suka ce eh kai muke jin tsoro. Sababi ko suka ce anta afazzu wa aglazu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ka fi kaushin hali, ka fi kaurin zuciya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kidan aka ce alfar, mutum wanda yake mai kaushin hali, wanda babu sassauci, kamar yadda Allah ya wanke manzansa ya ce walau kunta faddan galizal qalbi lam faddu min hawlik, inda ka zamanto mutum mai cika da batsewa, mai kakkausan hali, to da jama'ar nan da suke tare da kai Ubangiji ta'ala ya ce da sun watse. Saukin hali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin sababin da Allah ya tara masa jama'a. Shine suka ce eh kai muke tsoro, amma abin da yasa muke tsoranka, suka ce anta afabbu, kai mutum ne mai saukin fushi, wa aglazu kuma mai kaushin hali, ka fi manzon Allah fushi, ka fi shi kaushin hali. Suka ce wa aglazu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya faɗa ga Umar, an gane ko, don ya ƙara lallashe shi, tunda wannan magana ce mai kaushi suka faɗa masa. Manzon Allah sai ya ce wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Manzon Allah ya ce malaki yaka shaytanu qabbu salikan fajjan, da dai shaytani bai taba haduwa da kai, kai Umar kana mai shiga wani gwadabi, kana bin mai wata hanya. Idan aka ce alfajju, hanya wadda take babba, wadda take wasi'a, an gane ku? Shine yace malaki yaka shaytanu qaddu salikan fajjan, da dai shaytani bai taba haduwa da kai, kai Umar wato yana mai shiga wani salikan fajjan, yana mai shiga wani gudabi, illa salaka fajjan gairar fajjika, face sai ya shiga gudaban da ba naka ba. Kenan in Umar ya biyo titi ko kuma shaytani ya biyo titi, Umar in ya biyo wannan titi, to kai tsaye shaytani zai canza ya nemi wani. To wannan shi yasa su kuma ta kasan tare da shaytani suke. Yanzu kasancewar yanzu daga murya akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga ai karancin ladabi, karancin ladabi. To amma da jin cewa ga Umar nan zai shigo, kasancewar gaba ɗayan su kowace ta ringa neman ina makoya take. Bayan sun koye, Umar da ya shigo kuma ya musu magana, yace ai ga wanda ya fi cancanta a ce kun ji tsoro ba ni ba. So kuma suka ce eh kai dai muke ji tsoro, kuma ga sababin abin da yasa muke tsoron ka. To a takaice wannan hadisi yana nuna mana daga cikin bayin Allah wanda Allah ya ba su tsaro da kariya game da shaytani, Umar yana daga cikin su. Bal shi Umar ma'ana shaytanin kansa tsoron shi yake. Domin duk wanda in ka biyo hanya ya canza, to ya san cewa kai ba su an shi bane. To dama alƙawari ne na Allah, inna ibadi laysa laka alaihim sulṭānun illā man ittaba'aka minal gāwī. Sannan hadisi na gaba, hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izastayqaza, yace urahu ahadukum, yace ina kyautata zaton abinda ya faɗa cewa izastayqaza ahadukum min manami, idan ɗayan ku ya falka daga baccinsa, faliyata wannan fatawadda'a, wato zai yi arwalla, falyastansir salasan, wato ya shaka ruwa ya hace sau uku. Shi lafazin falyastansir an ciro shi ne daga alistinsar. Idan aka ce alistinsar, ma'anarsa shi ne ka ja ruwa da lumfashi ya shiga hancinka, sannan ka hatar da shi. An gane ko? Domin lafazin alistinsar yana ɗaukan ma'anar alistinsha, amma shi alistinsha baya ɗaukan ma'anar alistinsar. Idan ku suka haɗe alistinshaq da alistinsar, alistinshaq yana ɗaukan ma'anar jan ruwa da lumfashi domin ya shiga hanci, shi kuma lafazin alistinsar shine hatar da ruwa, kenan mutum ya dawo da shi domin duk wani datti da yake cikin hancin shi ya fito. To amma da yake lafazin alistinsar nan shine ya kadaita, kenan ma'anar shi shaka ruwa da hatarwa mutum ya yi sau uku. Illa da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu, idan ɗayan mu ya falka daga bacci ya shaka ruwa ya hatar sau uku, sai yace fa inna shaytana yabitu ala kai shumi, domin shaytani yakan kwana wato akan zozan hancin mutum. In aka ce kai shum, shine wannan wato girin girtsi wanda yake tsakanin hanci, wanda yake raba kofar hanci biyu, shine ake kira kai shum, anan shaytani yake kwana. Malamai suka ce wannan ga wanda ya dau mataki lokacin da zai kwanta yayi addu'o'i irin su karanta ayatul kursiyyu da sauransu, to Allah ya bashi tsaro da kariya game da shaytani, baya iya kutsawa jikinsa ya jefa masa wani abu na wasi-wasi da wani abu na mummunan mafarki, sai dai ya tsaya anan. In ka falka da aka ce ka hatar ruwa, ka wannan ka shaka ruwa ka hatar, da ka hatar kuma ka gama da shi. Da haka kenan wannan sunna ne, in dai mutum ya farka daga bacci, to mutum ya shaka ruwa ya hatar. In kuma dama arwalla za ka yi, to na arwallar ya wadatar, saboda kasancewar shi shaka ruwa da hatarwa a magana mafi rinjaye wajibi ne, tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ne, domin kasancewar baya daga cikin jumullar abinda Allah ya ambata a faɗarsa, ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, wanda suka tafi akan wajibi ne suka ce shakawa ruwa da hatarwa yana daga cikin jumullar wanke fuska da Allah ya yi umarni. Dan haka kenan wajibi ne a magana mafi rinjaye, tunda anan ma umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, cai falyastansir salasan, ya shaka ruwa ya hatar sau uku, sai yace domin shaytani yakan kwana wato akan zuzan hancin mutum, ma'ana wannan kenan girin girtsi wanda yake raba tsakanin kofofin hanci. To wannan ma yana nuna mana wato sifa ce ta Iblis ga wurin da yake kwana wato akan hancin mutum, kuma wannan ba komai ba, yake tsare shi anan ambaton Allah subhanahu wata'ala da bawa yake. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليه.